بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan rana ta Lahadi a yau muna 11 haka ne ko 11 ga watan Jumadil Ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yazo daidai da 2 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 43 a cikin karatun mu na littafin Sharhu Masailil Jahiliya wallafan babban malami Fadilatu Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wanda babban malami fadilatu sheikh Salih bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan ya masa sharhi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi baki daya darasin mu na satin da ya gabata a wannan majalisi basirul imami Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Federal Locust anan cikin garin Bauchi idan ban manta ba mun tsaya karshen mas'ala ta 19 shine qaduhuhum fi ba'd as-salihin bi fi'li ba'd al-muntasibin ilayhim shine dun wasu sun jingina kansu zuwa ga wasu annabawa ko salihan bayi sai suka aikata wani mummunan aiki to in sun tashi maimakon su soki aikin ko su soki waɗanda suka aikata aikin sai su soki waɗanda aka jingina ma aikin ma'ana waɗanda su masu aikin suka jingina gare su kamar yadda muka ji malam yayi mana bayani cewa hakan kuskure ne kamar yace ka qadihil yahudi fi isa wa qadihil yahudi wan nasara fi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda yahudawa ke sukar annabi isa cewa ai akwai masu bauta masa a cikin kristoci wanda kuma ai ba karantarwarsa bace kuma bai goyi bayan haka ba kamar yadda kuma wasu cikin yahudawa da kristoci ke sukar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam saboda wasu daga cikin musulmai sun yi wani abu wanda bai dace ba ko wani abu wanda bai dace ma da karantarwar musulunci ba to maimakon in sun tashi sukar su ta tsaya akan waɗanda suka yi aikin zalla to sai su soki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan sun san cewa hakan sabanin karantarwarsa ne Allah ya sa mu wani lafiya za mu tashi insha Allah ta'ala akan المساله ال20 واتو مساله ت20 kenan daga cikin miyagun dabi'u da annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya akai shine i'tiqaduhum anna af'al as-sahrati wal kuhani min karamatil awliya shine sukan i'tiqadin cewa ayyukan da bokaye suke yi ko ayyukan da ma matsafa suke yi cewa wai wannan ma na daga cikin karamomin waliyai mutun yayi tsafi ko ya aikin bokanci sai ya ce wannan ita ma karama ce malam yace i'tiqaduhum fi makhariq as-saharati wa amsalihim annaha min karamati as-salihin na daga cikin miyagun dabi'un su miyagun al'adun mutanen jahiliya shine i'tiqadun su game da abubuwa da bokaye ko ɗan duba suke yi wanda ya saba ma al'ada sai su ce annaha min karamati salihina wai wannan din ma wani bangare ne daga cikin karamomin da salihan bayi ke samu wa nisbatihi ila al-anbiya daga ƙarshe ma har su jingina wannan abun zuwa ga annabawan Allah alaihi musallatu wassalam kama nasabuhu li sulaiman alaihi salam kamar yadda muka ji a baya sun jingina sihiri zuwa ga annabin Allah annabi sulaiman alaihi salatu wassalam cewa wato mun sani cewa kamar yadda Imam Tahawi rahimahullah ya kawo a cikin littafin Salaqatul Tahawiyya cewa yana daga cikin manya-manyan aqidanmu mu ahlus sunna cewa wa nu'minu bi karamati al-awliya muna imani cewa waliyan Allah Allah yakan ba su karamomi in ya ga dama to mallan zai zo zai mana bayani akan abubuwan da mutun zai yi wanda sun saba ma al'ada sun saba ma yadda aka saba abubuwa wanda sun saba ma hankali wanda ba za su iya daukan hankali ba akwai kashakashan su to mafi muni a cikin su shine sihiri shine bokanci boka ko dan duba yana iya yin abin da ya saba ma hankali ko abin da hankali ba zai iya dauka ba wanda kokolawa ba ta saba gani irin haka ba to shine malam mai sharhi yake cewa al makhariq malam da yace i'tiqaduhum fi makhariq as-sahra al makhariq yace hiya al umurul khariqatu lil ada sune al'amuran da suka saba ma dabi'an mutane abubuwan da suka saba ma al'ada ba a saba ganin irin su ba ba a saba gani ba kamar yanzu misali abinda muka saba yanzu idan zaka shigo masallacin nan zaka shigo ta kofa ne sannan ka fita da kofa wannan shine abin da ya saba ma al'ada shine abin da yake muwafiqul lil ada to kawai muna zoni sai muka ga wani ya shigo ta saman rufin nan eh kaga wannan ya zama mukhaliqul lil ada ya saba ma al'ada ba a saba ganin kawai mutun ya kula POP ko ya huda POP kawai a ga gashi nan ya duro kuma ba inda ya fashi a jiki kawai sai dai a ga durowan sa ko kuma a ganshi kawai ya tashi sama ya fita ta sama kaga wannan ya saba ma al'ada amma abinda aka saba al'ada shine wanda zai shigo ya shigo ta kofa wanda zai fita ya fita ina ya fita ta kofa to shine mallan yace abinda ake nufi da al makhariqu sune al umurul khariqatu lil ada al'amura wanda suka saba ma abubuwan da aka saba fala yaqdiru alaiha illa Allah to irin wadannan ba mai iko akan su in ba Allah ba wa idha jarat ala yadi nabiyyin fa hiya mu'jiza idan wannan abun ya faru ya gudana a hannun annabi to wannan ana kiranta da mu'jiza mithlu qalbil asa haya hayatan li Musa alayhi salam kamar misali yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya juya sandar annabi Musa ta koma macijiya kaga wannan ya saba ma al'ada ba saba gani ba kawai mutun yanzu wani ya shigo masallacin nan da goren sa ya jingine ta a jikin bangu ko sai aka ta koma maciji kaga wannan mukhaliqul lil ada ne abu ne wanda ba a saba ba to wannan tunda ya faru da annabi akan annabi Musa ya faru to sai a ce da wannan sunan shi mu'jiza wa mithlu ma inda Isa alayhi salam min ibra'il akmahi wal abras kamar misali abinda annabi Isa yake yi na warkar da kuturu wanda aka haife shi da kuturta da al'abrasu wanda ke da cutan barasu a fatan jikinsa to da yazo ya shafa hannun ko sai ya tsuro kawai da ya shafa jikin kawai sai fatan ta koma sumul ciwon ya tafi har ma karshe yace wa ihya'il mauta bi idnillah har ma yakan rayar da matattu da izinin Allah in yazo ya samu ana jaman makogi ana kukawa ya mutu babanmu ne zo ku nuna mun kabarin sai ce fito shikenan an gama Allah ya bashi wannan wan abun a matsayin mu'jiza wa ma a'tahu Allah li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min al mu'jizati allati a'zamuha hadha al qur'an al azim Malam yace da kuma abinda Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na mu'jizozi wanda mafi girma a cikin mu'jizozin shine wannan alqur'ani alladhi a'jaza al-bashariyata kullaha alqur'anin nan da ya gaji yadda dukkanin halittu gaba daya wa a'jaza al-jinna wal-insa an ya'tubi mithlihi sannan ya gagari aljanu wa a'jaza al-jinna wal-insa an ya'tubi mithlihi aljanu da mutane sun gaza sun kasa zuwa da irin alqur'ani alqur'anin ya gagare su Allah yace a zo a hadu a samu wani forum a hada committee tsakanin aljanu da mutane a hadu a ga ya za a zo da irin alqur'ani a kawo irin qur'ani Allah yace ba zai yi ba ullai ni jama'atul insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira mutane su kawo nasu fasaha aljanu su kawo nasu fasaha ya za a yi a kawo irin qur'ani Allah yace ba zai yi ba abu ne wanda ba zai yi ba kaga wannan mafi girman mu'jizan da aka ba wa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam inda a ce ba a ba mu annabi wata mu'jiza ba bayan alqur'ani alqur'ani kadai ya isa ya nuna gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ba wata mu'jiza da aka ba mu annabi bayan wannan amma idan ka dauki littafin mu mu'jizatul rasul na dr mustafa murad sai da ya kawo ingantattun mu'jizozi guda 1000 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'jiza ɗaya ingantattu guda 1000 wanda suka faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tabbatar da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe wannan na nuna mana manzon Allah kuma ya wadatu ga kirkirarrun mu'jizozi a ce da su da annabawa darajarsa manzon Allah ya wadatu da gabarin su bai da bukatun haka zallan qur'anin nan ya ishe shi mu'jiza shi yasa Allah ma yake cewa wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi kafiran makka suka ce in daga sai shi manzo ne to a bashi mu'jiza mu gani ya saukar masa da wasu mu'jizoji daga wajen Allah Allah ya ce kul innamal ayatu indallahi wa innama ana nadhirun mubin Allah sai ya ce awalam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alayhi to mu'jiza suke nema wannan qur'ani da muka saukar maka kake karanta musu bai yi su mu'jiza ba ai karshen mu'jiza kenan dungun mu'jiza shine alqur'ani ai ilmomin da qur'ani ya zo da shi yau shekara 1400 da wani abu kullun sababi ake fitowa da su kullum duk masu binciken sai sun gama binciken sai su gane ashe binciken su qur'ani ma ya riga yayin su qur'ani ya riga yayin su sai a zo a kwanan nan shekara 10-20 baya sai su binciko su ce wai sun binciko cewa akwai crack a jikin wata wai wata ta taba tsagewa ba san mu kuma musulmai mun jima da wuce wajen ba ga qur'ani nan ya sauka sama da shekara 1000 Allah yana cewa ikatarabati sa'atu wan shaqqal qamaru Allah ya ce wata ta riga ta tsage tuntuni ai shi yasa nake jin Sheikh Abdulrazzaq Haifan Hafizahullah yana fassara ayan masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya ka masalil ankabuti takhadhat baita Allah ya ce wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut masu rikan wasu ababen bauta koma bayan Allah kamar gizo ne yayi gida Allah ya ce mafi raunin gida shine gidan gizo sai ce wai turawa sun yi bincike wai sun ce sun gano cewa wannan ayan ta ci karo da binciken su binciken da suka yi shine wai zaren da gizo yake saka da shi shine mafi karfin zare a duniya Allah kuma ya ce gidan gizo shine mafi rauni ai sai ce gaskiya ne binciken su gaskiya ne ba za ka ce a'a ba to amma su abinda ba su dauka ba shine su sun dauka raunin da ake magana ana nufin rauni ne hissi Qur'ani kuma yana nufin rauni ne ma'anawi abinda zaka dauka na farko shine Allah ya ce kan masalin ankabuti takhazat baita kaga ba ce ankabuti takhaza baita ba sai ka ce ittakhazat baita mace ita ce ta saka ta saka gidan kaga tun daga nan rauni ya faru inda gida na hannun mace tun daga nan an samu rauni eh kaga na ɗaya kenan na biyu kuma shine bayan binciken da suka yi kuma sun binciko cewa shi ita gizo macen gizo idan ta saka gida to shi namijin zai yi sanda ne cikin dare sai zo zai tara da ita to yana tarawa da ita kuma za ta cinye shi kaga wani raunin ana angonci amarya ta cinye ango ka yi rauniya ai rauniya zai karshe yayi Sannan na uku idan ita macen ta haihu to tana haihuwa ya ta bazo su da yawa to da ta bazo su da yawa kuma kowanne a cikin su fada da su fara yi wannan ya cinye wannan wannan ya cinye wannan kaga wani rauni dama me amfanin gida dan a samu iyali to matan ta cinye miji sannan da ta haihu yayin sun cinye junan su kaga rauni ya gama tabbata kenan sannan kuma duk binciken sun kuma saboda toshewar basira suka gama binciken sai kuma suka gano wai kuma duk karfin zaren gizo-gizon less than 24 hours less than 24 hours ne sannan kuma saboda rashin lissabi irin nasu ina amfanin gidan da in an zo ko tsintsiya da asa da mai gidan da gidan a share su a ji a watsar da su ai rauni ya kare ai rauni ya gama ai to kaga din binciken mai bincike din ya gama amma wallahi ba zai kura ilimin Qur'ani ba duk yadda mai bincike zai bincike ba zai kura ilimin Qur'ani ba eh alqur'ani kenan gagara ba dauke nan to kaga idan abu ya faru wanda ya saba ma al'ada a hannun annabi to sai a ce wannan mu'jiza ce sai mallan yace amma idza jara khariqul adati ala yadi abdin salihin taqiyyin mu'minin fahaza yusamma karamatan min Allah azza wa jalla idan abinda ya saba ma al'ada ya gudana a hannun wani salihin bawa mai tsoron Allah mu'mini to sai a ce wannan karama ce karama kaga kallamawa kenan daraja kenan Allah ya darajanta shi ajraha ala yadihi Allah ne ya gudanar da wannan abin a hannunsa imma li hujjatin fiddin ko dan ya kafa hujja da shi a wani abu na addini wa imma li hajatil muslimina ko saboda wata bukatan da musulmai suke da ita kama hasal li maryama alaiha salam kamar yadda ya faru da annabi maryam alaihi salatu da afwan na maryama eh babu wani annabi mace ko amma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim kama yadda ya faru da nana maryama alaiha salatu wassalam fi anna zakariya idza dakhala alaiha almihraba wajada indaha rizqa Annabi Zakariya alayhi salatu wassalam duk sanda ya shigo masallaci inda take ibada kawai sai ga abinci a gabanta bayan kuma ya san shine ke da nauyin kawo mata abincin kuma babu wanda yake shigowa inda take yana zuwa wahiya mutafarriqatul lil ibadati fi bihadhal mihrabi wa huwa makanul ibada wato ta kebance kanta ta shagalta da ibada a wannan wajen na ibada wannan mihrab din sai ji yace mata ya maryamu anna laki haga maryam na ji ka samu wannan qalat huwa min indillah ita ce daga wajen Allah ne Allah ne ya kawo mu ya turo a kawo mu shi inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab kadhalika ma hasala li ashabil kahfi min an-nawm at-tawil kamar yadda ya faru da ashabul kahfi yadda suka yi dogon baccin nan Allah ya ce walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9 Allah ya ce sun zauna a cikin wannan kogon nasu shekara 300 har da tara suna bacci amma walam wa baqa'uhum ala halatihim lam ta'kulil ardu ajsamah da irin yadda suka zauna a yadda suke amma ƙasa bata cinye naman su ba walam yahsul fi hayatihim khalal babu wani abu na tsaiko da ya faru a rayuwar su hadha min karamatil awliya wannan karama ce ta waliyai saboda me ya faru suka shiga cikin kogon sun tsaya akan bautan Allah aka kawo musu farmaki za a kashe su ko warabna ala qulubihim ifqamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idhan shaqata haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alaha laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wannan shine dalili sarki ya ce shi Allah ne su kuma sun ce kariya kake kai ba Allah bane saboda haka garin haka aka kawo musu farmaki suka gudu da suka gudu kuma suka je suka shiga cikin kogo Allah ya ce ma saboda Allah ya tabbatar da karaman su da yadda Allah yake so ya kula da su idan rana tana dukan su to jikin su zai samu matsala sai Allah ya ce wa tarashamsa idza talat tazawaru an kafihim dhatal yami rana in ta fito Allah ya ce zaka ganta in ta iso daidai inda kogon take sai ta dan matsa bangaren dama wa idza gharabat in ta tashi fadi kuma maimakon ta tinkare su ta qariduhum zata shimal sai ta karkata ta bangaren hagu suna nan suna bacci a cikin su. Allah ya ce zalika min ayatillah, wannan na daga cikin ayoyin Allah, karamomi Allah ya bayyana musu. Saboda haka su sun yi shekara 309 suna bacci, suna farkawa sai suka ce to suka ciro kuɗi, suka ce to yanzu abin da za a yi, fa bahazu ahadakum biwarqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman. Su ba su san me ba, su sun dauka baccin da suka yi kawai wuni guda ne kawai suka yi. Wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum, Allah ya ce buka tada su karshe suka fara tambayar junan su. Qala qa'ilun minhum kam labistu, wanda daga cikin su ya ce kai wani lokaci, tsawon wani lokaci muka zauna a nan ne? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm, suka ce bai wuce wuni ɗaya ba ko wani sashi na wuni. Mun shigo jiya da safe, yau ga gashi nan mun tashi da yamma, dazu da safe muka shigo, gashi yamma ta yi. Qalu rabbukum a'lamu bima labistu, wani ya ce kai ina wannan zaman fa ya wuce wuni ɗaya fa, Allah ne kadai ya san iya zaman da muka yi. Amma yanzu abin da za a yi shine fa ba'athu ahadakum biwarqikum hadhihi ilal madina, ga kudaden kunan su, kudaden ba abin da ya same su, a tada jakada ya shiga cikin gari ya je su mana abinci. Falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum bi rizqin min, ya je su mana abincin da zamu ci, sannan walyatalaqaf, yayi a hankali ya shiga a boye ya fito a boye. Wala yushiranna bikum ahada, kar wani ya gane inda kuke. Saboda innahum in yazharu alaykum yaljumukum aw yu'idukum fi millatihi, in suka gano inda kuke suka samu daman kama ku, to ko su kashe ku ko su maida ku kafirai. Walan tuflihu idan abada, in ku koma kafirai kuma ba za ku taba cin nasara. Saboda haka yana zuwa yace ga kudi na a bashi abinci, aka ce kai wannan kudi an daina amfani da shi shekara 300 da suka wuce, 300 da suka wuce, yace tun zamanin sarki wani yanzu an yi sarakuna kaza da kaza kaza da kaza. Sai masu sai da abincin suka gane wannan mutumin akwai wani sha'ani da tare da shi, aka zaunar da shi. Me ya faru? Ya bada bayani fas, sai suka dauko suka tawo da shi bakin kogo dan ya fito da sauran yan uwan. Yana shiga da ya gamu da sauran yan uwan kawai, sai Allah ya karɓi ransu a ciki, sai suka mutu. Saboda in sun fito wannan addinin dai har yanzu shine dai addinin da bi da mutanen su kika kawai, sai suka mutu a ciki. Kaga wannan karama ce Allah ya musu. To idan karama, ita karama tana da bambanci da mu'jiza. Ita mu'jiza dama daga jin sunanta mu'jiza, daga al-i'jaz ne, gagara ba dau kenan. Wato idan annabi ya zo ya yi wa'azi a matsayin shi na annabi ko manzo, idan aka ƙaryata shi, to yana da buƙatar ya kawo abin da zai gagari hankali da tunanin waɗanda suka ƙaryata shi. Sannan ita mu'jiza ana iya takara da ita. Annabi na iya cewa tunda ba ku yarda ni manzon Allah ba, to bari mu nuna muku, sai kawo wasu aya. Shine abin da ya yi annabi Musa ba Fir'auna. Da Fir'auna ya ce da shi, laini takhazta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin, in ka bauta mu wani Allah kuma bayan ni, to sai na sa ka a gidan fursuna. Sai ce da shi, awalau jituka bi shay'in mubin, ko na na kawo maka hujja da zai nuna cewa ni manzo ne? Qala fati bihi in kunta min as-sadiqin, yace hujja eh, to in kai sa kawo magani. Sai Allah ya ce, to fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin, yana jefar da sandansa sai ga takuma maciji, wannan za a yadahu fa idha hiya baydau lin nasiri, da yasa hannunsa a hammatansa ya ciro, sai ga tana da kyalli. Abdullahi ibn Abbas ya ce tana kashe idanu saboda tsabaragen haske. Kaga wannan mu'jiza ce, mu'jiza ce. Mutanen annabi Shaibu sun ce da shi, in ya isa mutanen Madiyana, idan ya isa cewa da gaske shi manzon Allah ne, Allah ne ya aiko shi, to ya kawo musu aya da za ta nuna musu cewa shi din annabi ne wanda Allah subhanahu wataala ya aiko shi, kuma ya nuna musu me kuke so. Suka ce abinda muke so da kai shine tunda ka ce kai manzo ne, to muna so wannan dutsen ya haihu. Dutse ya haihu ta yaya ya haifi dutse dan uwansa? Suka ce to wannan kai ba abun mamaki bane. Eh, abinda muke so shine dutsen ya haihu, amma abinda zai haifa shine muna so dutsen ya haife raƙumi taguwa. Eh, kaga wannan tunanin su abu ne wanda ba zai yi ba, saboda mukhaliqul lil ada ne. Haka kurin dutse kawai ya fitar da raƙumi, kai abu ne wanda yake da wahala. Eh, shine suka ce da shi, in ma anta illa basharun mithluna fa'ati bi ayatin in kunta min as-sadiqin, kamar yadda Allah ya mana bayani a suratul shu'ara, kai ba kowa bane face mutum irin mu,
fati bi ayatin in kunta minas sadiqin, inda gaske kai din manzon Allah ne to kawo aya.
Qala hadhihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum,
yace aya kuke nema, ina ce eh, to ga taguwan nan bara fito da ita.
Sai ga ta fito,
yace to kun ga wannan, yace da su a surati a hudin ne ko a arafi ne, ya qaumi hadhihi naqatul lahi lakum aya, wannan taguwar Allah ce, kar ku taba ta, aya ce gare ku.
Fadharuha ta'kul fi ardillahi,
ku batta ta ci a ƙasar Allah, ƙasar ta Allah ce, taguwar kuma ta Allah ce, to kar ku taba ta.
Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib,
kar ku taba ta, kar ku cutar da ita, in kuka cutar da ita ba da jimawa ba, Allah zai kawo ku da azaba. Kaga su suka nema a kawo mu'jiza, amma da aka kawo mu'jizan ƙarshe Allah ce bai fakadzabuhu faqaruha, sai suka kareta shi, suka je suka soke ta. Raqumar Allah ce, kaga da ya tashi fa dan ya ja kunnan su, sai ce hadhihi naqatul lahi, taguwar ta Allah ce, ba tawo bace ni annabinku, taguwar ta Allah ce. Sannan yace fadharuha ta'kul fi ardillah, ku batta ta ci a ƙasar Allah, ta Allah ce taguwar ƙasar ma ta Allah ce, haka ba ruwanku da ita, ba ruwanku da ita. Eh shikenan, Allah ya ce idan ba asa ashqaha, kawai shikenan sai mafi tabewan cikin su kuddaru kenan. Eh wanda malamai suka ce sunan sa kenan kuddaru, da ba daga jin wannan suna ai ka san yafi kama da sunan ɗan daba daba haka. Eh eh ai kawai sai ya zara takobi ya je soke ta. To taguwa kan gabar ta balai, ko raƙuman gwamna ka kashe ai ka sa akwai damuwa, ballantana raƙuman Allah. Eh a ce ma wannan raƙuman kawai motar gwamna ya ajiye motarsa, a ce wannan motar gwamna ce, amma ka dau dutse ka fasa glass din, ai ka sa akwai damuwa. Ballantana a nuna maka ce ga taguwar Allah nan, kuma ka sa ka soke ta. To kaga wannan ita ce mu'jiza, amma ita karama mu kiyaye, karama ba a takara da ita, galibi ma karama ma takan bayyana ga waliyin Allah ba tare ma da ya san ta bayyana ba. Wani ma sai bayan ya mutu ma za a gane wani yana da karama, wani sai abin ya bayyana tukunna, bayan ya bayyana wasu da su gano ba shi ba. Amma ba wai tara mutane zai yace ku zo nuna muku karama ba, duk wanda ya tara ku yace ku zo nuna muku karama, to rufa ido zai, rufa ido zai, ba karama ba ce. Muna ganewa ku, Allah yakan bayyana karamomi. Akwai abubuwan da sukan faru da annabawan Allah, mu'jiza ne, kuma kwatankwacinsu ire-irensu sukan faru da wasu daga cikin waliyan Allah, to wannan sai su zama karama. Amma in ya faru da annabi, to mu'jiza ce, in ya faru da wali, to wannan karama ce. Misali kamar abin da ya faru da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kaga lokacin da ya ba mutane wa'azi ya ja kunnansu, da ya buga ya buga ya buga, suka ƙi su bi shi, da ya kai su bango ya kai su dungu, sai suka ce to yanzu abin da za a yi shi ne halliquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, ya ce suka ce ku ƙona shi, ku taimaki allolinku idan har za ku iya. Kaga inda batan basiran take, kai yanzu ka tashi sai ka ce allahumma ansurni, ko Allah ka taimake ni, to su kuma yanzu an ce ku zo ku haɗa gudunmawa ne a taimaka ma Allah. Kuma wai saboda batan basira kai zaka taimaki Allah, kuma kai mai sujjada ka bauta masa, saboda damsul basirati. Damsul basirati, to yanzu tunda kai an cuce ka da ka ce Allah ya isa, to kai yanzu kai da kai ne mai taimako Allah, to an cuce ka ba zaka kira, ya zaka yi kenan? Ai saboda haka suka ce halliquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin, suka ce wato ku ƙona shi, ku taimaki allolinku inda gaske in za ku iya. Allah ya ce ana saka shi a cikin wuta, Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kafin ya isa wutan Allah ya ce sai muka ce ma wutan ta yi sanyi, sanyi na aminci ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saboda kaga wannan wato wani irin abu ne Allah ya nuna mana anan, da ya ce kulna ya naru kuni bardan, kaga da ya ce ki sanyi idan
yace ki yi sanyi zalla to ta iya sashi wato ta yi sanyi wadda zai sashi kakkarwa wata kila ma har ya sandare saboda sanyi ya mutu ba dai samu fa'ida ba sai ce to sanyin wa salaman sanyi na aminci ki yi sanyi sanyin kuma kada ya sashi rawan sanyi salamun ala ibrahim to shi yasa malamai suka ce a wannan wutan tana mutuwa sai aka samu annabi ibrahim ya sujjada ba a cikin wutan dan ba saboda sujjadan kwace da ku kona shi ba to a wutan ma sujjada yake kaga wannan wannan karama ce a wannan mu'jiza ce tunda ta faru gawa ga annabin Allah annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to irin wannan mu'jizan kuma ta faru a matsayin karama ga wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani daga cikin tabi'ai duk da an haife shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma musulunta a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma bai gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa wasu daga cikin malamai suke kiran shi da sayyidu tabi'i tunda bai gamu da annabi ba amma kuma a zamanin manzon Allah ya musulunta to ka'idan sahabi kuma malamai ta'aribin da suke bayarwa shine mallakiyan nabiyya wanda ya gamu da annabi mu'minan bihi wa mata alal islam wannan mutumin Abu Muslim al-Khawlani Allah ta'ala ya kare yadda a gare shi yana cikin mutanen kasan Yaman a wannan kasan Yaman din akwai wani mai ikirarin annabta wanda ake kiran shi da al-Aswadul Anas yana ikirarin cewa shi ma annabi ne dajjalun kazzab bakin makareci saboda haka sai ya tura aka kira Abu Muslim al-Khawlani yasa aka kunna wuta yace kai yadda ni annabin Allah ne sai yace a ƙarya kake kai ba annabi ba sai sa aka jefa shi a cikin wuta aka hura wuta wuta ta huru aka jefa shi a ciki da aka jefa shi a wuta da wutan talafa wato bayan wutan ta jima sai aka ce to ya kamata a kashe wutan yanzu ga ya san ya mutu a kashe wuta a kwashe tokansa ana kashe wutan sai aka same shi wutan ba abin da ta kona a jikinsa yana tsaye cak to sai aka ce da shi idan baka dauki hukunci akan wannan ba to zai kwashe maka mabiya kaga mutane da yawa sun ga ai an sa mutum a wuta kuma wuta ba ta kona shi ba kai shine akan gaskiya ai dasu bi shi to sai da aka zo a dauko shi aka kawo shi wajen sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ana ajiye shi a gaban sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu sai sayyidina Umar yace alhamdulillahi alladhi lam yubitni hatta arani fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man suni'a bihi kama suni'a bi ibrahim al-khalil yace nagode ma Allah Allah da kafin ya kashe ni sai da ya nuna min cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama ga wani nan an masa irin abinda aka yi ma annabi ibrahim an sa shi a wuta bai kone ba to kaga wannan tunda shi ba annabi bane to ba za a ce mu'jiza ba sai a ce karama muna ganewa ko saboda haka to ita karama ba a takara da ita ba za ka ce ku zo in tara ku nuna muku cewa ni karam ni ina da karama ba kamar misali abin da ya faru da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu wata rana ya tara wasu daga cikin sahabbai a lokacin Ramadan za su sha ruwa a gidansa to lokacin gayyatan da yayi sai zamanin mutanen da suka amsa gayyatar sun fi yawa akan irin shirin da shi yayi saboda ka san akwai taron da zaka shirya amma wanda za su yi attending taron sai su fi karfin shirin taron yawa wani shi kadai za a gayyace shi in tashi towa sai ya debo abokai uku sai su kamo hanya yawa to sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi shirin da yayi sai zamanin mutanen sun fi haka yawa yana ta tunanin to ya za a yi haka suka zo ana ɗiban abincin nan ana ɗibawa wani yana ƙara tsorowa ana ɗibawa ne har kowa ya ci ya koshi aka bar abincin ba yadda ya taɓa a jikinsa yadda ka san ba a ɗiba ba kaga wannan karama ce saboda shi Abubakar ba annabi ba ne amma yanzu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwa ya tsoro a yatsansa wannan mu'jiza ce kamar sanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina a hanya sun tsaya gidan wata mata suka ce ta taimake su dabbobinta nan ta dan tatsa musu nonon da za su sha ta ce ai duka nonon nasu duk ya bushe ba abin da yake fita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kin ba mu dama mu je mu tanza, tace ta yaya zaka tatsa an ga maka bacci, kin ba mu dama, tace eh bismillah, yaje sa hannunsa mai albarka ya girgiza nonon inda yake fitowa sai ya tatso, sai da ta dinga ɗebubu ka tai ana zuba nono a ciki. Wannan manzo Allah ke sallallahu alaihi wasallam, to kaga wannan mu'jiza ce. Tace waye kai? Yace ni manzan Allah ne. Eh sai tace to wallahi na yadda kai manzan Allah ne. Ai saboda ita ta ganshi a ƙasa. Saboda haka to kaga wannan shine mu'jiza. Amma ita karama ba wanda zai tara ka yace bari nuna maka karama. Kawai yu kawai tashi sama. Wannan da fa'ido ne. Kisa wani malami ma ke cewa idza ra'aita ar-rajula qad yatiru aw fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif 'inda hudud ash-shar'i fa innahu mustadrajun aw bid'i. Idan kaga mutum kawai yu ya tashi sama kawai, ko kuma ka ganshi sadaf 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 yana taka saman ruwa yana tafiya, kuma ka bincika kaga wannan mutumin baya bin dokokin Allah, yace kai wannan fa innahu mustadrajun, ko dai Allah ya masa talala ya ci karin sa ba babbaka aw bid'i, ko dan bid'a ne, bid'a kuma za ta iya kai mutum zuwa ga tsafi. Haka da fa'ida ne kawai. To kaga ga mu'jiza nan ga kuma karama. Sai ya ce amma ma yajiri mimma yushbihu khawariqal adati, khawariqal adati ala aidil kafara. Abinda yake faruwa a hannun kafirai wanda ya saba ma al'ada, min af'alish shayatini, to wannan yana daga cikin ayyukan shaydanu. Fa hadhihi tu'tabaru min ash-shu'uzati wal hiyali was-sihr at-takhyili. To wannan in abu ya faru irin wannan, wani kafiri ne ko ni ka surgumin dan bid'a, sai yayi wani abu wanda ya saba mu hankali, to wannan sai a ce da shi dabara ce kawai, ko sihiri ko at-takhyili, shine da fa'ido kenan. A nuna maka kamar haka ne amma kuma ba haka bane zahiri, kamar yadda ya faru da a zamanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Aka ce ga wani mutum nan yana shiga ta bakin doki, sai ya fito ta duburanta. Haka yake faruwa, yace yace to muje wajen. Aka saka doki aka kawo mutumin, yace kafin ka fara tsaya sai karanta ayatul kursi. Mutumin nan yana yi haka, sai aka gano shi ta gaban ta yake fitowa, sai ya fito ta baya. Kawai dai shiga ne ta usunta ta gaba, sai ya fito ta baya. Amma saboda yayi tsafi sai ya sihirce idanun mutane, sai su ganshi daidai lokacin da dai shiga osin ta kaman baki ya shiga, sannan dai fito ta kasan kafafuwan ta kuma, sai zai kaman ya fito ne ta dubura. Kaga wannan shine sihirut takhyili, shine abinda Allah yake cewa fa idha hibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Lokacin da bokayen fir'auna suka jefa sandunan su, Allah yace sai gashi nan yukhayyalu ilayhi min sihrihim, wato yu an masa takhyilin sa idan sa kaman annaha tas'a, kamar ga sunan suna tafiya. Lokacin da suka jefa nasu, sai Allah ya ce fa auji safi nafsi fi fatan Musa, annabi Musa ya tsorata saboda ya ga kaman ga sunan sun jefa sandunan su kuma sun dawo mace zai suna tafiya, sai ya razana. Allah ya ce kulna la takhaf innaka antal a'la. Allah ya ce muka ce karka ji tsoro saboda kai ne madaukaki a kansu. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Abinda ke hannunkan nan na sanda, kai ma jefar da ita za ta hadidiye duk abinda suka yi. Inna ma sana'u kaidu sahib. Wannan abun da suka yin nan kaidi ne kawai na boka da masihirci. Allah ya ce kuma wala yuflihu sahiru haythu ata. Duk inda masihirci yake ba zai taba cin nasara ba. Duk inda masihirci yake to ba zai ci nasara ba. To kaga wannan shine saharu a ayyunan nasi kenan. Asirce idanun mutane a nuna maka kamar gashi an yi kaza, alhali kuma ba haka yake ba. To duk inda kaga wani kasurgumin dan bid'a ko wani kafiri yayi wani abun da ya saba ma al'ada, to kawai yayi wasa da hankalinka ne, ya juya maka idonka ka dauka haka yi faru, alhali kuma ba haka yi faru ba. Shine yace aw min a'mali shayatin, ko kuma ka cina daga cikin ayyukan shaydanu, wastikhdamihim li ifsadi aqaidil insi wal idrar bihim, ko kuma yana daga cikin wato amfani da shaydanu domin a bata aqidin mutane da kuma cutar da su. Wa laysat min al karamati, wannan ba karama bace. Kalladhi yatiru fil hawa, kamar kawai kaga mutun ya tashi sama. Aw yamshi alal ma, ko kuma kaga mutun na tafiya akan ruwa, wa huwa fajir, bayan ko shi fajiri ne. Wani ma yayi iddi'ain cewa shi Allah ne, kaga wannan karshen fasiki kenan har ya kai kafirci. Yayi ikrarin cewa shi Allah ne,
wani ya halatta ma kansa ayyukan banza ayyukan alfasha amma ko ya ganshi yu ya mike sama ko kuma ka ganshi yana tafiya akan ruwa fa hadha min fi'li shayatin wannan na daga cikin ayyukan shaydanu li'annahum lamma taqarrabu ilayhim bil kufri wash shirki khadamuhu saboda lokacin da su din suka nemi kusanci zuwa ga shaydanu ta hanyar kafirci da shirka to sai suka musu hidima na'am aljanuni ko shaydani sai ce mutun yayi masa sujada sai yayi sai ya ce mutun yayi mishi ka daina sallar al'asar sai ya daina ka daina kaza sai ya daina kai kaza sai yayi to wayannan abubuwan da yayi din sai sa shi kuma aljanin sai ya masa hidima eh saboda haka yana tsaye kai aljanin sai ya daga shi sama kai ko koi ga yi ganshi yu koi ya tashi sama aljanin ne ya daga shi kisan an tare alkiyama Allah ya ce zaka ga ana musayan kalmomi tsakanin aljanu da mutane shi aljanin da bukan suna tsitsine ma juna suna cewa rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalan alladhi ajjaltana la sai Allah sashin mu kowa ya mori kowa ni nace yayi mun sujjada kuma yayi shi kuma na taimaka masa wajen tsafi kuma na cika masa alƙawari istamta'a ba'duna bi ba'din kowa ya mori kowa wa balagna ajalan alladhi ajjaltana la hal lokaci yayi ajalin da ka samu na mutuwa kowa ya mutu yau da ga mu a gaban ka dan muka an zo gaban Allah kowa sai dai jira inda za a yi da shi eh da bokan da aljanin da masu aiki zuwa wajen boka yau gashi kowa a gaban Allah eh sai sa in an je wuta Allah ya tsare mu da wuta idan Allah ya ce a tattara ushurul ladina zalamu wa azwajuhum ma kanu ya'buduna min dunillah idan aka tattara Allah zai ce da mushrikan da ire-iren su da ababen da suke bauta ma kuma mai Allah duku tattara su waje daya da bokan da aljanin da mai zuwa wajen bokan da dangogin su duka ku hada su fahaduhum ila siratil jahim fa aika su wutar jahannam Allah ya ce sai an je bakin shiga wuta sai Allah ya ce waqifuhum gosai da su innahum mas'ulun akwai sauran tambayoyi tukunna Allah sai tambaye su ce malakum la tanasaru kaga inda matsala ta faru malakum la tanasaru me yasa yau ga ku taimakon juna kai ba kai bane wannan ke zuwa wajen ka kai masa bokanci ba kai bane wacce ta zo wajen ka kawar da auren mijin ta kawar da ta kaza kai kaza to yau ce baje ta wannan malakum la tanasaru kowa yayi zugun zugun a cikin su Allah ya sai ce mala'iku da su amsa su ce bal humul yawma mustaslimun ce ai yau Allah kowa ya sallama a cikin su da bokan yau ga boka ga customer boka kowa ya sallama ba abunda kowa zai yi makuwa ai Allah kyauta dakan kaga mutun na tafiya akan ruwa wa huwa fajir yace fahamaluhum fil hawa shine mallan yace a lokacin da suka musu biyayya to sai suka musu hidima sai kaga sai bo aljani sai ya daga mutun a sama wa mashaw bihim alal ma ko kuma yazo bokan ya hau bayan sa sai dinga tafiya da shi akan ruwa kai kuma sai ka dinga ganin gashi nan sadaf 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 yana taka ruwa alhaliya bayan aljani yake tafiya eh baka lura ba ya Allah kiyaye yace fa ma yajri ala aidi haula al fajrati min ash shu'uzati wash shirki biya min a'mali shayatini aw min hiyalihim wa'annan abubuwan da suke gudana a bisa hannun wa'annan fajiran bayin yana daga cikin da shirkokin da suke yi ma Allah to yana daga cikin wato ainifin a rufa ido da wasa da hankali na ayyukan shaydanu aw min hiyalihim ko dabaru na shaydanu wa dajalihim da ƙaryansu dajal shine ƙaryan da ya kai makura kenan daga nan ne aka samu dajjal wanda shi kaga ba za a ce mai kazzab ba to ya wuce kazzab shi mutum ya wuce kazzab sai a ce da shi dajjal bakin makareci kenan wa dajalihim alan nasi da ƙaryan da suke ma mutane wa hiya umuru yata'allamuna hafi ma bainahum kama yata'allamuna sihra wani ilimi ne da suke koya tsakanin su kamar yadda suke koyan sihiri yadda zai koyi sihirin zaka zai koyi wasa da hankalin mutane ya za a yi ba mutane da fa'ido a juya masa ilimi daga kamar haka ake bayan ba haka bane wala yunsabu ila al-anbiya'i wa atba'ihi shay'un minha mallan yace kuma baya halatta a jingina ma annabawan Allah da mabiyan su wani abu cikin wannan ولهذا سبب ذلك لما نسب اليهود السحر الى نبي الله سليمان عليه السلام
lokacin da wato Yahudawa suka nasabta suka jingina sihiri zuwa ga annabin Allah Suleiman alaihi salam radallahu alaihim bi anna sihra kufrun Allah ya musu maltani cewa sihiri kafirci ne wala yunsabul kufru ila al-anbiya baya kuma ya dacewa a jingina kafirci zuwa annabawan Allah wa Suleiman alaihi salam minhu annabi Suleiman kuma yana cin annabawan Allah wala yaliqu bihi sihru kuma sihiri baya dacewa da shi bai cancanta a jingina masa sihiri alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta dai Allah ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين.